kafa ta dake a gasar cin kofin kallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda yake kana a can kasar Rasha a matakin wasan rukuni zagaye na biyu. A jiya a rukunin ba kasar Portugal ta doke Morocco da kwallo ɗaya mai ban kofi. Haka ma Spain ta samu nasara akan Iran da kwallo ɗaya da babu, wanda haka ya sanya kungiyar ta Spain ta kira ragaban rukunin da maki huɗu. Sai Portugal a mataki na biyu da maki huɗu, Iran tana mataki na uku da maki uku, sai Morocco wacce ta fice daga gasar ba tare da maki ba tana jiran umarni yanzu za ta buga wasanta na ƙarshe da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Portugal. A rukunin A kuwa a jiya ƙasar Uruguay ta samu nasara ne akan Saudi Arabia da ƙwallo ɗaya mai ban kaushi, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta masu masaukin baki Russia take jan ragaman da maki shida, Uruguay take mataki na biyu da maki shida, wanda dukkan sun samu zuwa zagayen wasan gaba. Egypt da ƙasar Saudi Arabia sun fice daga gasar sai dai suna jiran umarni a wasan da za su kara a tsakaninsu. Har ila yau, a yau za a ci gaba da fafatawa, inda a rukunin ca ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Denmark za su fafata da Australia da misalin ƙarfe ɗaya na rana, sai Faransa za su farge gumi da Peru da misalin ƙarfe huɗu, yayin da rukunin ga Argentina ne za su keta raini da kasar Croatia da misalin ƙarfe bakwai. A yanzu haka ana da jimillar ƙwallaye 46 a raga a wasanni 20 da aka fafata ta gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Ɗan wasan Portugal Cristiano Ronaldo ya fi kowa zuwa ga ƙwallaye, inda yake da ƙwallaye guda huɗu. Sai Diego Costa wanda yake mataki, ko kuma sai Dennis na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rasha wanda yake da ƙwallo uku. Akwai Diego Costa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Spain wanda yake da ƙwallo uku, sai Harry Kane na Ingila da ƙwallo biyu. Romelu Lukaku na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Belgium yana da ƙwallo biyu. Masoya ƙwallon ƙafa daga ƙasashen Afirka da sassa daban-daban na duniya na jinjinawa bajintar da 'yan ƙasar Senegal suka yi a wasan da suka yi na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, inda suka doke ƙasar Poland da ƙwallo 2-1. Ƙungiyar ta Senegal ita ce ƙwallo ɗaya tilau wacce ta fitar da nahiyar Afirka daga cikin kunya na ganin cewa ita ce ƙasa ɗaya tilau wacce ta cire kitse a wuta a wasan ta, inda saurayen guda hudun kuwa duk an sha su ne, inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta Egypt da Morocco suka komo kuma za su dawo gida. Kun wasan na talata ne a Senegal ce mai wakiltar nahiyar Afirka daga cikin ƙasashe biyar a yanzu haka. Da dama daga cikin magoya bayan da sun buƙaci Super Eagle na Nigeria da su yi ƙoƙari don samun nasara a wasan su da za su buga ƙasar Iceland a gobe Juma'a. Ya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOG.